أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله زم تشغب cikin karatun littafin mai albarka shine cikin mustalawul hadis التقريب والتيسير نال الإمام النووي رحمه الله تعالى زم تايشي ونوئي نقوى مشابكوي النوء السابع عشر نوئي نقوى مشابكوي چكين نوئي كان إلى من حديثي معرفة الأفراد سنن الأفراد أفراد واند وانيا كديت دشي يتي تقدم مقصوده يا غبات أبند أكي نهي دشي چيوا فرد شيني كو واند ونزي كديت دشي كو كما kamar yadda zamu gani wasu ƴan wata mantika ne zasu kadaita da shi fal fardu kismani farde kashi biyu ne an ce fard kawai makadaici an ce kai makadaici shine guda wanda mutun daya rawaito a harkar hadisi ahaduhuma daya daga cikin su fardun an jami'ur ruwat fard wanda daga dukkan marawaita babu wanda ya rawaito shi gabaki daya sai mutun daya a cikin hadisi duka babu wanda ya rawaito shi sai mutun daya وتقدم شي كما يا غباتا ان wannan ne wasani in kuma nabi ne bin nisba ila jihatin shine wa fardun nisbi wanda an nasaba shi zuwa ga wani gari a ce yan gari kaza suka kadaita da shi ya bada misali ya ce ka qaulihim kamar yadda malaman hadisi zai ce tafarrada bihi ahlu makkah washa tafarrada bihi ahlu makkah malaman yan makkah kadai suka kadaita da wannan hadisin ma'ana sanadin shi kawai yana kewayo ne ga yan makkah banda su babu wanda ya rawaito shi washa ko kuma sham ko a ce tafarrada bihi ahlus sham ko tafarrada bihi ahlul madina ko tafarrada bihi ahlul misr ko makamantan wannan aw fulanun an fulan ko kuma fardu nisbi a ce wane ya kadaita da shi daga wajen marawaita wane kama a ce duk wanda zai rawaito hadisin nan daga malam wane babu wanda ya rawaito shi sai wane kadai kenan wannan fardi amma bin nisba ila hadha shaykh in an danganta ga wannan malamin shi kadai ya rawaito shi ba ana nihin ba cewa babu wanda ya rawaito shi a wata hanyar daban aw ahlul basra ko kuma a ce ahlul basra an ahlul kufa daga ahlul kufa ko a ce an ahlul basra suka rawaito shi daga ahlul kufa da makamantan wannan yace wala yaktadi hadha da'fuhu ba wannan kuma yake nuna cewa mai rauni bane ba illa an yurada tafarrudul madayyin infarad wahid minhum sai din an ce yan gari kaza suka kadaita da shi ana nihin cewa mutun ɗaya ne ya kadaita daga shi daga cikin su fai kunu kal kismul awwal sai zaman kamar kismi na harko ne wanda ya zama na fardul mutlaq wanda kawai gabaki ɗaya gaba ɗaya babu wanda ya rawaito shi sai wani shi kadai gaba ɗaya a duniya ba wanda ya rawaito shi sai wani wanda wannan shi hukuncin shi ya gabata amma a ce ƴan makka kadai suka rawaito shi ko ƴan madina ko ƴan hijaz a wannan kawai bada wata latifa ce daga cikin ladaif na isnadi ba wai ana nihin ba cewa da ifi ne sai dai hun ana nihin cewa ahlul makka in da suka rawaito shi ana nihin mutun ɗaya daga cikin su wannan kuma sai hukuncin shi ya koma irin na harko misalin wanda ƴan wani gari suka rawaito shi kadai abinda al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi daga Abil Walid ad-Dayalisi daga Hammam daga Qatada daga Abi Nadara daga Abi Sa'id yace umirna an naqra bi Fatihatil Kitab wa ma tayassar an umarce mu karanta Fatiha cikin sallah ma'ana da abinda ya sauƙaƙa wannan hadisin Abu Dawud ya rawaito shi cikin sunan kin shi hadisi na 818 Hakim yake cewa tafarrada bi zikril amr fihi ahlul basara cewa umirna wanda suka kadaita da shi malaman basara kadai suka kadaita gare shi min awwalil sanadi ila akhirih daga farkon sanadin har zuwa ƙarshen shi babu wanda ya tarayya da su cikin wannan lafazin ta hanyar malaman basara kadai aka san shi da abinda wani misalin kuma wanda al-Imam Muslim ya huddo ta hadisin Abdullah ibn Zaid cikin sufa arwalla annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa masaha ra'asahu bima'in ghayra fadl yadai annabi sai ya shahi kanshi da ruwa ruwan da ba sauran da yake hannun shi ba kenan hakim sai ya ce wannan sunna ce garibiya wanda malaman Masar kadai suka kabaita da ita babu wanda ya rawaito ta daga gare su daga ciki kuma akwai misalin da daga hadisin da Dhahak ibn Usman daga Abi Nadar daga Abi Salma ibn Abdurrahman daga Aisha Allah rai take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam salla ala Suhail ibn Bayda wa akhihi fil masjid Annabi yayi salla ga ibnai Bayda da dan uwan shi ɗan mutun ɗaya ne suka rasu Annabi ya musu sallar gawa cikin masallaci hakim Allah mishi rahama a cikin ma'rifatu ulumul hadis yake cewa tafarrada bihi ahlul madina malaman madina kadai suka rawaito shi kenan wannan fard ne na wani gari bin nisba ga wani gari ba fard mutlak ba daga ciki kuma akwai misalin da Imam Ahmad ya rawaito ta hadisin Isma'il ibn Abdul Malik al-Makki daga Abdullah ibn Abi Mulaika daga Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam kharaja indaha faqalat ya rasulullah annabi ya huta wajen Aisha sai take cewa ma'aikin Allah kharajta min indi wa anta tayyibun nafs ka huta daga wajena kana cikin dadin rai da farin ciki summa raja'ata hazina sannan ka komo cikin damuwa ka faqala sai annabi yace ni dakhaltul ka'aba na shiga ka'aba warattu anni lam akun dakhaltu wa wajidtu sai nayi gurin cewa ina ma ban shige ta ba ana kunu ataqabu ata'abtu ummati in kasance na wahalar da al'ummata ma'ana su dauka cewa duk wanda yaji sai ya shiga ciki hakim yace wannan hadisin malaman makka kadai suka rawaito shi misalin kuma wannan duka misali ne na fard na ahlul madinatin na wanda ƴan wani gari ne kadai suka kareta da shi imma ƴan basara imma ƴan makka imma ƴan madina sai kuma misalin wanda wani ya kadaita rawaito shi daga wani shine wanda sunanul arba'a suke rawaitowa ma'ana malamai Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah da Nasa'i suka rawaito duka ta hanyar Sufyan ibn Uyayna daga Wa'il ibn Dawud daga dan shi Bakar ibn Wa'il daga Zuhri daga Anas annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ulama ala safiya bi sawiqin wa tama annabi da ya almu safiya yayin walima da dabino kuma da biscuit Ibn Tahir yake cewa Abu Wa'il kadai ya kadaita da shi gare shi an ce sawiq wancan lokacin nasu ba wai biscuit ba irin wannan lokacin can irin nasa a can lokacin wanda su da garin alkama ne yana kama da hanke kawai walam yaruhi anhu ghayru sufyan babu wanda ya rawaito shi banda sufyan duk da muhammad ibn sulit tuzi ya rawaito shi daga ibn uyayna daga ziyad ibn sa'ad daga zuhuri kuma jama'a da dama suka rawaito shi daga sufyan daga zuhuri amma ba tare da wasila ba kenan wannan fard ne daga wani zuwa wani kade ba fard na ahli na gari gaba daya ba sai annau samin 10 nau'i na 18 alhadith almuallal hadith almuallal wa yusammunahu almaalul wasu malamai suna kiran shi da cewa almaalul wa huwa lahanun kuskure ne a lugance a kira shi da maalul wanda kuma wanda ibarata abu ana nihin kuskure ba kuskure fahish bana rashin sanin lugha gabaki daya duka ma'ana daya take bada amma dai in an yi ta daqiqa a cikin lugha ba za a kira shi maalul ba wanda ibarar Bukhari da Tirmidhi da Hakim da Darqutni suna ambata shi da haka amma shi kuskure ne dan saboda ismi na ruba'i mafu ismul mafuul ne na a'alla yu'illu kuma ruba'i ne bayyazawa akan mafuul mafuul kin shi bayyazawa akan mafuul ba an ce ba ma'alul balil ajwad fihi bar abin da yake kyau a cikin shi shine a ce mu'allun bilamin wahida da lamun guda daya kenan shi ma abinda al-Imam an-Nawawi yake kira shi da mu'allal shi ma wasu sun yi raddi akan cewa abinda ma yafi ingancin shine cewa a kira shi da al-mu'all kuma shine bahasi na ilmin sarf wanda in an koma cikin yadda yake zuwa mafu'ulun na a'alla qiyasi ne amma mu'allal an ance mu'allal mafu'ul ne na allala a takaice dai abinda malamai suka tsaida akan cewa hadisi ne illa ba za a kira shi ba ma'alul ba za a kira shi ba mu'allal kawai dai a kira shi al-mu'all الحديث المعلل شيني استعمالي ميكيو كما لغة ميكيو ودى باب قومي اتكنت يتي وهذا النوع من أجلها وان النوع ينادق اتكما في جرم علم النوع حديثي يتمكن منه أهل الحفظ والخبرة وان ما أبو تهرد دا خبرة اتكين قاري واتكين شأن حديثي دا الفهم الساكب دا فهمتا مهودا بابا فهمتا سوسكي غانو إلا اتكين حديثي kuma babu wanda ke magana a cikin ilimin illa ta hadisi sai malamai ɗan kadan kamar su Ibn al-Madini da su Ahmad ibn Hanbal da su Imam al-Bukhari da Yaqub ibn Shayba da Abu Hatim da Abu Zur baban shi Abu Zur'a da abokin shi Abu Zur'a da Darqutni da makamantan su sune manya wanda sun kai matsayin su yi magana akan illa ta hadisi kuma sun yi rubuce ma akan illa hadisi wanda me yasa shi hadisi mai illa ya cika dukkan sharuddan sahiha sharuda na inganci na zahiri zaka ga duka sharuddan ya cika amma kuma kamar wannan manyan magabatan su kai bincike za su gano cewa akwai ta illa karama wadda duk da bata yi suka akan shi ba za ta hana shi bai tashi daga cewa mai inganci ne amma sun fahimto wani kuskure ko wani wahami saboda illa menene dukanta ma'rifatu awhamus siqat sika duk da an cewa na sika ne mai harda ne mai inganci ne amma ba alasa dan kuskure cikin abu cikin harkar karatu to in ga kawo aka bibiye kuskuren gano kuskuren sikat shi ake ce ma ilmun illa to babu wanda ke sanin shi sai manyan malamai shi yasa al-imam al-hakim Allah mushi rahama yake cewa wanda yake illantar da hadisi idan saba sai manyan malamai idan saboda ba ilmun jarh wa ta'dil bane Ibn Mahdi yake cewa in san illa hadisi guda daya yahiye mana in rubuta hadisin ingantacce 20 a wajena me yasa saboda gano illa babban ilimi ne ba karami ba wal illatu ibaratun an sababun gamit al-imam an-nawawi yake cewa illa abun da ake nihi da illa kawai wani sababi wanda yake boyayye khafi a boye yake qadihun ala anna zahiru salama minhu wanda yake mai suka kuma duk da cewa illa ce mai suka kuma duk da cewa a zahirin hadisin a ganin ido cewa za a yi lahiyar shi lau bai da matsala komi kawai masalan mutun ne yana tahiyar shi lahiyar shi lau ka ganshi ba wani gurgunci ba komi haka lahiyar shi saka yana tahiyar shi ba abin da ya sha mishi kai kai wanda baka san harka ba likita bane aka tsela ka aka ce maka menene ya same shi ba zaka iya ganowa baka ce aha wani bai da lahiya dan saboda kai a zahiri baka ga wani ka mutuwar jiki ba baka ganshi yana ta kaza kaza insha alhali kuma an je likita in aka yi examen ya ce yana da kaza me yasa aka gano wa zai gano wannan abun sai ahlus sha'an sai ma'abuta abun zasu gano wannan abun mafi yawancin cututtuka wanda suke a boye babu wanda yake sanin su sai ahlut takhassus a cikin ahlun takhassus kin ma an kaje wani ciwon wani likitan generalist ba zai gano shi ba sai ya tura ka zuwa specialist shi zai gano cewa akwai matsala a ciki duk da ga wani wancan shi ma likita ne shi ma yana da doctora kin doctor ne amma kuma bai gano ba sai ya tura wajen specialist ya gano cewa akwai matsala kaza da kaza to haka ne harkar ilimin hadisi duk da wancan su malamai ne manya na hadisi amma ba su kai su gano wannan illar ba sai an yi gaba zuwa ga wancan manyan malamai wanda su ne specialist a wannan harkar za su gano cewa eh lalle wannan akwai illa kaza su yi bayani kuma a gane yake cewa ta tawarraku ila al-sanadu al-jami'u shurud as-siha zahiran kuma illa wannan ta ana samun ta cikin sanadi wanda ya tattaro sharuɗan inganci a zahiri sharuɗa guda biyar da suke cika hadisi yake cika zama sahihi wannan hadisin ya cika ta gabaki ɗaya ya cika amma kuma akwai ta al-karaman illa wanda sai manya suke gano ta sai al-imam an-nawawi yake ga mana hanyar da ake gano illa yake cewa tudraku ana gano ta ita illa bi tafarrudur rawi tafarrudur rawi marawaci ya kadaice ya kasance asbabul ma'rifatil illa ne nan zai hada ya kasance marawaci ya kadaita da rawaito hadisi babu wanda ya rawaito shi sai shi wa bi mukhalafati ghairihi lahu kuma ya saba ma wani wanda ba shi ba duk da dukkan su ingantattu ne ma aqara'in tu'arriful 'arif tare da qarinoni wasu alamu da suke nuna ma masani cewa akan lalle akwai wahami na irsali a ciki ko kuma waqafi wani hadisi ne wanda annabi ne ya hada wani sai danganta shi zuwa ga wani sahabi ya hadu magana ko kuma sahabi ne ya hadu magana wani sai danganta ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan nan gurin sahabi ya rayu da annabi ya amso hadisi da yawa daga annabi amma wannan magana shi ce ta cakule da manganu ba za a gano ba cewa wannan tashi ce rarrabewa cewa wannan tashi ce wannan ta annabi ce sai ahlul ma'rifa aw dukhulu hadisin fi hadis ko kuma shigar da wani hadisi cikin wani hadisi aw ghairu zalika ko wani wannan bi haisu yaglibu ala zannihi ta yadda zai hukunci mafi rinjayen zatan shi fa ya hukum bi adam sihatul hadis sai hukunci da rashin ingancin hadisin aw ya taraddad ko kuma ya shiga cikin taraddudi da kai kawo yadda ba zai iya yanke hukunci ba fai tawakkuf sai tawakkufi anan yace kawai Allahu a'lam ibnu mahdi yake cewa sanin illa hadisi ilhami ne da ka ce ma wani babban malamin hadisi ta ina ko gano illa hadisi ba zai iya maka bayani ba ta yadda yanzu masalan kamar da muka yi misalin babban likita wanda ya kai ma specialist yace wannan matsala shi kaza ne kai wanda ba likitan ba in yi tsaya na ta maka bayani ma bata lokaci ne ba abin da zaka gane ta dalilin da yasa wannan rishin lahiya ta wannan mutanen kuma wani magani za a yi ya samu lahiya ya wani marhaloli za a bi duka wannan kai in ya tsaya ma yana maka sharhi bata lokaci ne kawai aikin shi zai shiga yi ba ruwan shi da tsaya kai ma marar lahiya ce maka ai cutar nan taka kaza ne ya tsaya yi ta sharhi dan ba gane komai zaka yi ba kenan shine haka shi ma haka sha'anin illa ta hadisi bayani ma busuma wanda suke jahilai suna yin shi amma baka gane ba kamar yanzu muka dauki ilal dara kudini ilal bun abi hatim ba abin da zan gano abin da suke ni karshen magana dai kawai yana da illa yana da matsala sun gyara mu ita shikenan mu doka mai aiki amma gano cewa su hadisi dai sai a dau safaha wajen 100 da nawa ana ta maka bayanin ga illar da take ciki ga dalilin da yake ciki baka gano ba ina suka ba gaba mai suke nihi da abu a karshe dai kai natijar an gyara maka dauki kawai kaje kai aiki wa kam min shakhs la yahtadi li zalika ce manya manyan malame da dama ba za su iya gane wannan illolin ba aka ce mishi aka ce ma ibnu mahdi wani lokaci kuna cewa wannan hadisi sahihi ne wannan hadisi bai inganta ba ai na kuke samun wannan sai ce mishi misali ka doki kudi ka kai ma wanda yake dan rarrabe kudi ne mai canji yace maka wannan kudin na kirki ne wannan kudin na ganye ne shin ka tsaya ka tambaye shi meye hujjar ka meye dalilin ka ya akai ka gano yace a ko sallama mishi lamari zakai yace a sallama zan yi dan koya mini bayani ba gane ya zan yi ba yace to haka ne dan saboda tsawon zama da muka yi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam tasa muke gano illolin da suke cikin su wani ya taba tambaye wani daga cikin malaman ilimin illa yace mishi ya akai kuke gane wannan illa hadisi ya mishi sharhi dai akan illa hadisin yace mishi ka lazumci sunna annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 50 yadda na lazumta ta shekara 50 kana so ka kai gane abinda ake nihi da wannan kenan sun lazumta sun kare rayuwarsu a ciki matsayin abin babu yadda za a yi ka iya ganewa in ya tsaya ma maka sharhi ba ta lokaci ne to haka nan yace kamar yadda zaka doki kudi kana zuwa dan mai canji yana jiwe kudi ko cikin dare ko bai sa ba ganin sa yadda irin shi ba da ya tabo busa kan ta banza kudin ganye zai hudda su hura baka ce mishi ba me yasa ya akai ga suka masa daya me illarta me dalili kenan wannan ba zaka iya ganewa ba kawai sai rika kyale shi da sha'anin shi wasu ila abu zur'a anta abu an tambaye abu zur'a Allah mishi rahama menene hujja a wajen isa illa hadisi illantar da hadisi da kuke guce wannan yana da illa wannan bayyada sai ya ce hujja shine ka tambaye ni akan wani hadisi wanda yake da illa sai ka taho in ambata maka illa shi in maka bayanin ta sannan ka je wajen ibnu warra shi ma wani babban malamin hadisi ne ka tambaye shi ya gaya maka illa sannan ka je wajen abu hatimur razi shi ma ya gaya maka illa sannan sai ka rarrabe tsakanin zancen mu magana ta da tashi da ta wannan duka in sun zo daya sai ka san cewa ilimin daga Allah ne in kuma mun samu sabani sai ka san cewa kowa ka maka mani hiki kenan zai ce in ka gani an samu sabani ka san cewa kowa sa ran shi ne yake faɗa sai ya samu wani hadisi wanda kwata kwata shi ya doko shi wanda babu wanda ya san illa shi daga cikin wayannan manyan malaman ba a ji shi a wajen shi bai je kai ma wancan ya ga ya faɗi illa da ya faɗa ita wancan ya faɗa ita ma wancan ya faɗa kuma ba tare da sun san hadisin ba a wajen shi suka shi ya kawo wannan illa dukkan su suka yi ittifaki akan abu guda yace lalle na shaida cewa wannan ilimi ilhami ne daga Allah sai matani yake cewa dariqu ila ma'rifati jam'i duriqil hadis hanyar da ake gano illa hadisi shine a hada dukkan hanyoyi na hadisi hadisi dai sai ga yana da wajen hanya 100 yana da wajen hanya 50 yana to in ba wannan manya manyan malamai kamar su ba wata hanya ko 1 bisa 50 inta 1 bisa 20 bisa 100 ma baka gane ba wan nazaru fi ikhtilafi ruwatihi wa dabdihi wa itqanihi kuma da duba zuwa ga sabanin har da marwayta kuma da itqanin su da kyautatawa su marwaytan nan 100 kuma gano cewa wancan da wancan meye matsayin su wancan da wancan meye matsayin su wancan da meye hi wancan wajen harda wancan da meye wancan wajen dabat da adal duka wannan sai an hada su ake gano illa hadisi kenan ba aiki bane karami shi yasa Ali ibn al-Madini Allah mishi rahama yake cewa al-babu idza lam tajma durquhu lam yatabayyan khata'uhu babi idan ba a hada hanyoyin hadisan da suka tabbata a cikin shi ba ba a gano kuskuren da ke cikin shi wa kasura ta'alil bil irsal al-imam an-nawawi yake cewa ta'alil illan ta hadisi yana samun yawaita ta hanyar irsali bi an yakuna rawihi aqwa mimman wasala ya kasance marawacin yahi karhi gami da wanda ya kawo hadisin ya wasala shi ma'ana marawaita ne da dama sun kawo hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya kawo hadisin da sanadin shi daidai har zuwa annabi ba yankewa wannan kuma ya kawo shi da irsali takan cewa sahabi ne yace wani ne yace annabi ya faɗa ba tare da ambata sahabi ba kuma sai ya kasance wanda ya wasala shi yahi karhin harda wanda yayi irsalin yahi karhin harda gami da wanda ya wasala shi wa taqawlu illa fil isnad illa tana abkuwa cikin isnadi huwa al aksar shi yahi yawa wanda kuma karanta sanin ilimin isnadi shi yake da wahala ta cikin matani da yawa mutane suna iya ganawa ko masu karamin fahimta wa karta ka'u fil matan tana abkuwa cikin matani wanda kananan ma masu daliban ilimi kamar mu muna iya ganewa amma in ta shahi abin da ya shahi matani ya shiga cikin sanadi wannan kuma nan ne inda matsalar take wa ma waka fil isnadi kade ka'u fihi wa fil matan abin da ya abku cikin sanadi tana iya yi waye suka gami da sanadin kuma yazo yayi suka cikin matani kal irsal wal waqaf kama hadisin da aka yi irsalin shi ko kuma waqafin shi wannan zai suka a sanadi kuma yayi suka a matani wa kad yaqdahu fil isnad khassa tana iya kasancewa kuma yayi suka cikin sanadin kadai ba tare da ya taba matanin hadisi ba matani gashi lahi shalau babu matsala kana iya dauka kai aiki da shi amma kuma sanadin gashi yana da wata matsala wa yakunu al matan ma'rufan sahiha matani ya zama sanannan matani ne lahiyayye bai da matsala komai ka hadisi ya ala ibn ubayd kama hadisin ya ala ibn ubayd daga sauri daga amr ibn dinar hadisin albay'an bil khiyar galita ya aya ya haya nan ya ala yayi kuskure inna ma huwa abdullah ibn dinar anan abdullah ibn dinar ne ba amr ibn dinar ba kenan mun gani mutanen dukan su akwai su abdullah ibn dinar ingantaccen mutum ne babban hafizi ne amr ibn dinar ingantaccen masani ne babban hafizi ne kuma dukkan su suna ruwaya daga wanda suna ruwaita wannan hadisin kenan sai taho wajen kawo amr ibn abdullah ibn dinar kawo amr ibn dinar kenan wannan illa ce ta cikin sanadi wanda bata taba matani ba ko daya matani yana nan bai da matsala yana asalin aiki da shi amma in ka koma wajen malaman isnadi yana da illa a ciki an sauye wani rawi da wani rawi duk da masu inganci ne inda zai jawo matsala da a ce madadin amr ibn dinar kenan wani mai rauni ya kawo yasa nan ne za a samu matsala wanda zata suka han matanin ma nan al-Imam Suyuti ya ka misali yace misalin illa cikin matani abinda al-Imam Muslim ya kawo shi ya kadaita da shi cikin sahihin shi daga ruwaya ta Walid ibn Muslim daga Auza'i daga Qatada ya rubuta mishi yana bashi labari daga Anas dan Malik ya bashi labari yace sallaita khalfan nabi kai salla bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da Abu Bakar da Umar da Usman فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءه ولا في اخرها نيجي صليت كاي ناي صلاه انجي انس دان مالك بايان النبي صلى الله عليه وسلم ده ابو بكر ده عمر ده عثمان دكان سو سنا بودا قراتن فاتحه ده الحمد لله بس انبت بسم الله فرقن قراتو كو قرشن قراتو wannan haka hadisin ya tawo haka yake yace sannan sai aka rawato fi ta hanyar walid daga auza'i Ishaq ibn Abdullah ya bani labari yace yaji Anas yana ambata sai ya faɗi wannan hadisin Malik ya rawato shi cikin muwatta daga Humayd daga Anas yace nayi sallah bayan Abu Bakar da Umar da Usman dukkan su la ya qara'u bisu karanta bismillah wa zada yace sallaitu khalfa rasulillah nayi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to a takeice ne gashi nan shi ma nan wayan safaha biyu yayi kawda hutula wajen safaha biyayi yana bayani akan illashi illashi anan ba cewa akai ba la ya qara'una kawace akai la ya jaharuna kenan marauta da suka taho sai suka sauya cewa da la ya qara'una wanda wannan shi ya aiho matsala karanta bismillah ba cikin fatiha cikin sallah kwata kwata asirce ba a karanta ta ko a boye duka wannan illa ita ta jayo wannan sabanin na malaman fiqh wanda malikiya su take kan cewa ba a bayyana ba a karanta ko a bayyana ko a wannan saboda hadisin ga yadda malik ya rawaito shi la ya qara'una bisu karanta kwata kwata alhali ko illa ce cewa la ya jharuna ita ce ta tabbata bisu bayyana kenan ya nuna cewa suna karantawa amma bayyanawa ne bisu shi yasa hanyar da tahi inganci cikin wannan baban karanta bismillah bayan lima a fatiha wallahu a'lam shine kasance za a karanta ta amma a boye za a karanta bismillah amma a boye ba a bayyana ba kamar yadda ake karanta akwai wannan karatun hadisin da yake cewa suna fa annabi yana fara karatu ne da alhamdulillah to wannan ba yana kore bismillah ba dan saboda bai kore du'aul istiftah ba bai kore ta'awizi ba to wannan abubuwan guda uku dukkan su zance mafi inganci wal ilmu inda Allah shine kasance a boye ake karanta su da ta'awizi da du'aul istiftah da bismillah dukkan su wannan uku a boye liman zai karanta su ko mamu ko munfarid da ayi so kuma fara karatun da za a ji a bayyane ko da sallar bayyanawa ce sai fara bayyanawa da alhamdulillah rabbil alamin sauran duka ya faɗe su a boye wannan ita ce magana mafi inganci bayan malamai sun hada abubuwan sun hada dukkan matsalolin da ke cikin wannan baban sun yi dirasar su al-imam an-nawawi yake cewa qad tudlaqul illa ala ghayri muqtadaha allazi qaddamna ana yin idlakin illa ma akan abun da ba wannan da muka gabatar ba za a samu wata matsala da ba wannan bace da muka gabatar wasu su kira ta da illa ka kazibun rawi kama a samu marawici yana ƙarya wannan wasu su kira ta da illa wa gaflatihi da kasance rabkanan ne wasu ihbizi da mummuna har da shi wa nahaw zalika min asbabid da'if alhadith da ma wani wannan wanda suke nuna suke dalili akan nuna cewa hadisi da'ifi ne wannan dukan su wasu malamai duk da ba illa bace amma suna kiranta da illa a istilahin su wa samma tirmizi an-nasakh illa tirmizi nasakh ma hadisin aka samu mansukhi ma yana kiran shi da cewa illa ce duk da al-alifu an-nasakh ba illa bace amma a istilahin shi shi yana kiran shi da illa wa adlaka ba'dhum al-illa am mukhalafati la taqadahu ka irs wasu sun yi idlakin illa akan sabani wanda bai suka a cikin hadisin ka irsalu ma wasalahu siqa ad-dabit hatta qala kamar ya kasance wani hadisi ne mursal kuma an samu wani siqa ya dabit mai harda kuma ya wassala shi hatta qala har ake cewa min sahihi sahihin muallal a cikin sahihi ma akwai sahihi kuma mai illa kama kila kamar yadda ake cewa min sahihin shaz a ciki akwai sahihi ne amma shaz kama shaz shi kanshi illa ce tunda a asalin hadisi ne sahihi amma dai ya saba ma wanda suka yi shi inganci kenan sai a kira shi a matsayin shaz akwai fa'ida da al-imam suyudi ya kawo yake cewa al-imam al-bulaiqini babban malami a cikin littafin shi mahasinul istilah cikin safaha ta 20203 yake cewa ajallu kitabun sunni fi al-ilm kitabu ibn al-madini mafi girman littafin da aka wallafa cikin ilmi shine littafin ilal ibn al-madini wa ibn abi hatim da ibn abi hatim da khallal abubakar al-khallal babban hafiz amma sai ce wa ajma'u ha kitabu daruqudni amma mafi wanda ya tattaro ilalul hadis shine littafin al-imam daruqudni wanda yana nan a maktaba akwai shi ilal daruqudni wajen mujallad 10 duka yana ta bayani akan wasu hadisi sahihai masu inganci a zahiri babu mai gano cewa suna da illa yayi bayanin wajhul illa ta huskar da aka gano cewa suna da illa wanda malamai sun ta bayani akai na shi da ilal na Abu Hatim al-Razi Allah mishi rahama sun ga duka sun ta bayanin wannan illoli al-nau'u at-tasi'i 10 nau'i na 19 al-muttarib hadisi muttarib wa huwa allazi yurwa ala awjuhin mukhtalifa mutaqariba shine hadisin da ake rawaitowa ta huskoki masu yawa amma kuma sun saba kuma suna kusa da juna fa in rujihat ihda ar-riwayataini ina ga a cikin muzakkara na ai mun ga muttarib idan an samu daya daga cikin riwayoyi sun saba ta hikari ta rinja da ita bi hibz rawiya ta huskar kasancewa wancan marawicin ta yahi har da yahi kwarin har da au kasratul marwi an ko kuma wanda suka rawaito daga gare shi sun yi yawa au gairu zalika ko kuma kamancin wannan to fal hukmu lil rajiha nan za a hukunci ga riwaya wadda ta hirinjayi wala yakun mudarriban tanan kuma ya huta kasancewar mudarrib kawai an samu sabani ne kuma an tabbatar da abin da yake daidai amma itirabi shine a samu sun samu cin karo da juna sa an samu sabani ko cikin sanadin ko cikin matanin amma kuma kowannen su da shi da dan uwan girman darajar su daban girman adalcin su daidai girman har da su daidai ba zakarin jayar da wani akan wani ba shi yake cewa mudarrib wal idrabi wajibu da'aful hadis in an samu idrabi sai ya wajabtar da cewa hadisin nan mai rauni ne li isharihi bi adami tabdan saboda yayi nuni akan cewa babu ba a samu har da tabbatar da har da tahi kyau ba a cikin da tahirin jayi wataka fil isnad tara idrabi yana abkuwa cikin sanadi wa fil matan ukhra kuma wani lokacin yana abkuwa cikin matani ma wa fihi ma kuma yana kasancewa daga cikin asamu a cikin sanadi akwai idrabi a cikin matani akwai min rawin ta huskar marawici daya au jama'atun ko kuma jama'a masu yawa idrabi can mun yi shi bazan mu yawaita bayani akan shi ba ta kawo ga misalai nan wanda al-imam asuwi ya kawo misalai na idrabi da dama inke an can lokacin mun yi bayani akan shi sai mu je akan al-mudraj an-naw'u al-20 nau'i na 20 shine al-mudraj mudraj wa huwa aqsam kenan wanda mun gani yanzu shi ma cikin muzakkaran ahaduha na harko mudrajin fi hadisin nabi shine a samu mudraj a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam bi an yadhkuru rawi ta yaskar marawici ambata aqibahu kalaman li nafsihi karshen magana annabi sai ya fado ta magana tashi auli garihi ko ta wani shi fayarwihi man ba'dahu muttasilan wanda yazo bayan shi sai rawaito wannan magana a matsayin muttasil ta huskar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada yace fayatawahamu annahu min alhadith sai ayi tunani ya tahikan cewa wannan magana ma ita ma ta annabi ce alaihi salatu wasalam wanda kuma ba haka nan bane misalin shi abinda Imam Abu Dawud ya rawaito yake cewa haddathana Abdullah ibn Muhammad al-Nufaili haddathana Zuhair haddathana Al-Hasan ibn al-Hur an al-Qasim ibn Mukhayrama yake cewa akhadha al-qama bi yadi al-qama ya rike hannuna fa haddathani ya bana hadisi yace anna Abdullah ibn Mas'ud cewa Abdullah dan Mas'ud akhadha bi yadihi ya rike hannun shi wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadi Abdullah ibn Mas'ud cewa Abdullah dan Mas'ud shi kuma annabi ya rike hannun shi fa allamahu tashahhud fi salah ya karantar da shi tahiyya cikin sallah ya kawo hadisin har zuwa karshen shi yadda sai ga tahiyyar wa fihi a cikin shi sai ƙari yake fa iza qulta haza idan ka faɗa haka au qadaita haza ko ka gama da haka fa qadaita salatuka ka gama da sallarka in shi ita an taquma fa kuma in shi ita an taqau da faqaut in ka ga dama ka tsaya in ka ga dama ka tashi da yake cewa daga cewa iza qulta haza idan ka faɗu wannan har zuwa ƙarshe wannan Zuhair ya kawo shi a matsayin mausuli cikin hadisi marfu'i amma asalin shi ba magana annabi bace ka magana ce mudraja daga zancan Abdullah dan Mas'ud kenan bakin inda aka karantar da shi tahiyya ta tsaya kuma cewa iza qulta haza faqarqadaita salatuka in shi ita ban ta goma har zuwa ƙarshe wannan mudraj ne magana ce ta Abdullah dan Mas'ud yasa a cikin kamar yadda al-Imam al-Hakim yayi nuni a cikin ma'arifatu ulum al-hadith da al-Imam al-Baihaqi da al-Khatib al-Baghdadi dukkan su wannan sun yi nuni cewa ba magana ta annabi ba sai san sana haka nan hadisin Abdullah dan Mas'ud yake cewa man mata la yushrik billahi shay'an dakhala al-janna wa man mata yushrik billahi shay'an dakhala an-nar wannan hadisin da al-Khatib ya kawo yake cewa cikin ruwaya da yake cewa cikin wata ruwaya ya zo cewa ya tabbatar da cewa man mata yushrik billahi shay'an dakhala an-nar wannan daga cikin magana Abdullah dan Mas'ud ce ba ta annabi bace shi ya ƙara wannan kalmomin na baya a wata ruwaya kirana ma bayyana cewa ni kuma sai na ƙara da cewa kaza kenan sai ya kawo cewa shi ya ƙara shi kenan mudrajin ai haza al-qismu yusamma mudrajil matan wannan shi ake cewa mudraj na matani mudraj ne amma cikin matanin hadisi wani kuma akwai idraji da zai kasance a cikin matani ne amma duk gashin nan ya kawo misalan shi bazan mu tsaya kan shi ba wasani yace na biyu cikin idraji an yakuna inda huma tanani ya kasance yana da matani guda biyu na hadisi bi sanadin da sanadi biyu fayarwihi ma bi ahadihima sai rawaito su da sanadi daya kama hadisi ne matani biyu gare shi kuma kowanne matanin yana da sanadin shi kuma sanadin da nafsun wannan sanadin da ya rawaito wannan hadisin kuma shine da ya rawaito wancan kin da shi in ya tashi kawo shi sai koro sanadi guda kuma sai kawo wannan hadisin guda biyu ya jero su wani sai yi tunanin cewa duka da wannan sanadin daya kawo su alhali ko ba haka bane kowanne kenan yayi idrajin wani sanadi cikin sanadi kama hadisin yace hadisin da Sa'id ibn Abi Maryam ya rawaito daga Malik daga Zuhri daga Anas yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tabagadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la tanafasu kwada shi da yace wa la tanafasu wannan mudraj ne ibn Abi Maryam ya sayo ta cikin ruwayan Malik duk da ita ma ta tabbata cewa wa la tanafasu kin a cikin wata ruwaya amma a wannan sanadin wannan karin cewa la tanafasu bai tabbata ba iyakum wazan daga Abi Hurairah daga Annabi yake cewa ka shedin ku da zato fa inna zanna akzaba alhadisi yace wala tajassasu wala tanafasu wala tahasadu kenan a wannan ruwaya ita aka bayyana cewa wala tanafasu tazo amma a wancan sanadi ne har ko babu cewa wala tanafasu wannan misali ne kawo asalis na uku an yi sama a hadisan min jama'atin mukhtalifin shine ya ji hadisi daga jama'a da dama wanda sun saba fi isnadihi cikin sanadin shi aw matanihi cikin matanin shi fa yaruhi anhum bittifaq sai ya rawaito su daga gare su kuma da ittifaqi duk da cewa su cikin sanadin su akwai sabani amma shi kuma da ya tashi sai kawo su da ittifaqi ba tare da ambata wannan sabanin ba misalin a cikin sanadi hadisin da al-Imam Tirmidhi ya kawo daga Bindar daga Ibn Mahdi daga Sufyan as-Sauri daga Wasir daga Mansur daga Amash daga Abi Wa'il daga Amr ibn Shuraihabiyyah daga Abdullah yake cewa nace ya ma'aikin Allah ayu zambi a azam cikin zinubi wanne hi girma fa yarwihi wasil hadha mudrajan farwaya tawasil ruwaya tawasil ana mudrajati akan ruwaya ta Mansur da Amash dan saboda wasil bai ambaci ba amr a ciki bar dai ya kawo shi daga ruwaya ce ta abi wa'id daga Abdullah haka Shu'ba ya rawato shi da Mahdi ibn Maymun da Malik ibn Migwal da Sa'id ibn Masruq daga wasil kamar da Al-Khatib al-Baghdadi ambata yace wa kulluhu haram dukkan shi haramun ne mana idraji sayu idraji cikin magana annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma cikin sanadi dukkan shi haramun ne amma ibara ta al-imam ibn sam'ani da wani shi suna cewa man ta'ammada al-ijraf fa huwa saqidul adala duk wanda yake idraji da gangan to adalcin shi ya saraya wa man yuharrifa al-kalima amma wadihi yana cikin wanda yake juya magana wa huwa mulhaqun bil kazzabi yana cikin wanda za a gama su da makariyata sai yace amma wa indi abinda yake wajen an jira imam suwidi anna ma udrija cewa abinda aka sayo shi da tafsirin garibin dan fassara wata bakuwa kalma la yamna wannan babu abinda za a ce ya zama haram ya mai da shi haram ne walizalika fa'alahu az-zuhri shi yasa zuhri ya aikata da wani shirye cikin manyan malamai kama hadisin da Abu Hurairah yake cewa asbigul wudu'a sannan dada kuma wailul lil aqab minan nar hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam amma marauci Abu Hurairah zai rawaito yace asbigul wudu'a wailul aqab minan nar to wannan karin asbigul wudu'a ba za a ce Abu Hurairah ya aikata haram ba dan saboda wannan yana bayani ne akan zabura so akan cika arwalla haka nan kuma wanda za a kawo kalma ce za a fassara ba kuwa kalma a sayo ta ciki wannan sai abinda aka hiso marauci ya bayyana cewa ya bambance magana tashir ta annabi sallallahu alaihi wasallam wasannafa fihi al-khadim kitaban shafa wa kafa Khadib al-Baghdadi ya wallafa littafi a cikin Mudarrij kuma shafa ya warkar da mutane wa kafa ya wadatar Khadib al-Baghdadi shine wancan littafin da muka yi bayani nashi al-fasalu lil-wasl al-Mudarrij fi an-naql bambancewa wajen rarrabe Mudarrij a cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wadatar da mutane duk akwai wahala a cikin fahimtar shi sai wannan Ibn Hajar ya takaice shi yayi talkhisin shi ya bashi suna taqribul manhaj bi tartib al-Mudarrij ya shi nashi wannan yahi saukin fahimta game da na Khatib al-Baghdadi din wannan sune anwaqin da zan mu takaita akan su in Allah ya kai mu muna da cikin masu rai sai mu ga al-mawdu an-naw' al-20 al-hadi wal-20 naw'i na 20 dai shine al-mawdu sai takaitacciyar tarjuma da muke ta manya-manyan malaman hadisi babban malamin da zan mu gani yau a cikin littafin shine mai lamba ta 9 cikin malaman hadisi mun kawo malami na 9 cikin wannan muzikira shine Ishaq ibn Rahawi rahimahullahu ta'ala malaman fiqhu suna kiran shi Ishaq ibn Rahawi Rahawiya marahawi malaman hadisi suna kiran shi Ishaq ibn Rahawi da kafadin waihi a ƙarshe sunan shi da nasabar shi shine Ishaq ibn Rahawiya Ash-Shafi'i Al-Marwazi Al-Hanzali At-Tamimi Al-Imam Al-Kabir babban liman kuma Sheikhul Mashriq shugaban malaman gabas Sayyidul Huffaz manyan shugaban hafizai na hadisi kuma shugaban malaman hadisi da musulmi gabaki ɗaya da addini ya hada ilimin hadisi da fiqhu da harda da gaskiya da wara'u da gurin duniya da zuhudu laqabin shi ana kiran shi da Ibn Rahawi baban shi dan saboda kasancewar an aihi baban shi a cikin hanyar Makka sai ake eh malaman Marwa suke ce mishi Rahawi kamar wanda aka haifa a hanya ay wulida fi dariq an aihi shi akan hanya da yaran su suke ce mishi Rahawi dan hanya sai ake kiran shi da cewa baban shi ma'ana ba shi ba yace naji Ishaq yana cewa Amir Abdullah ibn Tahir ya tambaye ni yake cewa me yasa ake ce maka Rahawi kuma me ma'ana hakan kin kuma shin kana kin hakan kin sai ce ka sani cewa Amir cewa ma'aihina an aihe shi ne akan hanyar Makka sai maran Marwa suke ce mishi Rahawi dan saboda an aihe shi a tsakiyar hanya duk da baban shi ya kasance yana kin wannan laqabin amma shi ya kasance bai kin shi dan saboda shi ake yi shahara sirra shi ya kasance ya tahi neman ilimi cikin garin Nisabur ya tahi zuwa ga Iraq da Hijaz da Yaman da Sham da Khurasan ya rasu a garin Nisabur malaman shi ya ji hadisi daga Ibn al-Mubarak yana daga cikin wanda ya fara ruwaya a wajensu ma fara neman hadisi yayi itiqanin shi sannan a shekara ta 184 ya tahi balaguran shi game da manya-manyan malamai daga cikin manya-manyan tabi'ai ya ji hadisi wajen Al-Fadl ibn Musa Sinani da Fudail ibn Iyad da Mu'tamir ibn Suleiman da Abdul Aziz ibn Abdul Samad al-Ammi da Abdul Aziz ibn Muhammad Darawardi da ma sauransu da dama sai kuma wanda suka rawaito hadisi daga wajen shi ma'ana daliban shi wanda suka rawaito daga wajen shi akwai Baqiyatu ibn al-Walid da Yahya ibn Adam kuma suna cikin malaman shi ne kuma su koma daliban shi Ahmad ibn Hanbal da Yahya ibn Ma'in duka sun rawaici hadisi daga wajen shi kuma su sa'annin shi ne Ishaq ibn Mansur yana cikin daliban shi da Muhammad ibn Yahya da Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari al-Imam al-Bukhari sananne daliban shi ne Muslim ibn Hajjaj daliban shi ne Abu Dawud haka nan al-Imam an-Nasa'i haka nan daliban shi ne da Muhammad ibn Isa Sulami dalibin shi ne da Ahmad ibn Salma da malamai da dama wanda suka da Dawud ibn Ali Zahiri malamin Zahiriya dukkan su suna cikin daliban shi sai maganganun malamai akan shi wannan malamin ya al-Imam Ahmad ibn Hanbal yake cewa man ruya anil Imam Ishaq bi yana daga cikin manyan wanda suka rawaito hadisi daga Ishaq ibn Rahuwiya amma shi da kan shi yake cewa lammi aburul jisr ila Khurasan min hal Ishaq babu wanda yake tara gada a cikin malaman hadisi cikin garin Khurasan wanda yake Ishaq duk da ya saba mana cikin wasu abubuwa yace malamai ba su kasance suna ta zuwa wajen shi neman ilimin hadisi Nu'aym ibn Hammad yake cewa idza ra'aytal Khurasani yatakallamu fi Ishaq ibn Rahuwiya fattahimu fi dinihi idan kaga wani mutum yana suka Ishaq ibn Rahuwiya to ka tabbatar da cewa ka tuhume shi akan addinin shi ba mutunan kirki bane al-Imam ad-Darimi yake cewa Ishaq ya shugabanci malaman gabas da yamma da gaskiyar shi da ilimin hadisin shi malamai sun yi ijma'i akan cewa babban malami ne Khatib al-Baghdadi yake cewa wannan malami Ishaq ibn Rahuwiya ya tattara ilimin hadisi da fiqh da harda da amana da zuhud da gudun duniya ya tafi Iraq da Sham da Hijaz wajen neman ilimin hadisi Al-Imam an-Nasa'i yake cewa Ishaq siqa ne ma'amunin imam amuntaccen mutane ne mutun ne jagora ne kuma shugaba ne cikin ilimin hadisi Abu Dawud al-Khafaf yake cewa naji Ishaq ibn Rahuwiya yana cewa ka anni anzuru ila 100,000 hadisin fi kutubi yace kamar ina kallon zuwa ga hadisi 100,000 a cikin littattafai na wa 30,000 asarruwa hadisi 30,000 kuma yana iya jero su kamar yadda zaka jero qul huwallahu haka ya kasance babban malami ne Abu Zur'at ar-Razi yana cewa ban taba ganin mafi harda kamar Ishaq ba Abu Hatim yake cewa abun mamaki gami da itiqani da iya hadisi na Abu wannan Ishaq ibn Rahuwi kuma da kuskure ya yana kubuta daga kuskure da mummuna harda Ahmad ibn Salma yake cewa jama'a ni wa hazal mubtadi ibn Abi Salih majlis al-Amir Abdullah ibn Tahir Ishaq ibn Rahuwi yake cewa wani majalisi ya hada mu da wannan babban dan bid'a yake cewa ma ibn Abi Salih a wajen majalisin sarki ibn Dahir sai Amir ya tambaya game da akhbarun nuzul fasarattuha akhbarna nuzulillahi ta'ala sai ya dace na zubo su dukkan hadisan da suke magana akan sabkar Allah madaukin sarki ibn Abi Salih yake cewa kafartu bi rabbin yanzil min sama'in li sama'in min sama'in ila sama' yake cewa ya kahurta da ubangijin da ake sifanta shi da sabkowa shi kuma Ishaq yace nayi imani da ubangijin da yake aikata abin da yake dama kenan yake nuna mishi cewa sabkana daga cikin ayyuka na Allah wanda shi ya ga dama kuma shi ya sifanta kanshi da kanshi wani ba zai musu akan shi ba mas'ala ce ta akida har take sananna na gaba shi littattafan shi yana da littattafai da dama yana da al-musnad yana da at-tafsirul kabir yana da al-musannaf yana da al-jami'ul kabir yana da al-jami'us sagir bukhari yana da hadisan shi da dama a cikin sahihi kin shi kuma bukhari yana daga cikin manya-manyan daliban shi wannan kadai ya isa kasancewar babban abin da zan mu gane cewa babban malami ne na al-imam al-bukhari rubuta littafin sahihi al-bukhari ma da shawarar wannan malamin ne wataran suna majalisi a cikin majalisin noman ilimi tare da malamin su shine Ishaq ibn Rahuwiya sai Ishaq yake cewa nayi gurin a ce ma wani ku yayi kokarin hada hadisi da suka hada hadisan annabi sahihai ingantattu Bukhari yace daga hadan wannan tashi abin ya darsu cikin raina nayi niyyar cewa abin ya fada zuciyata kan cewa sai na hada wani littafi sahihi daga nan wannan ra'ayin ya shiga cikin Bukhari kuma yayi kokarin hada littafin shi al-Jami'us Sahih wanda shine asahu kitabun ba'da kitabillah kenan wannan yake nuna mana babban malami ne na al-Imam al-Bukhari da shawara shi ce ma Bukhari ya dauka ya rubuta wannan babban littafi nashi sai rasu shi ya rasu Allah mishi rahama da jin kai a cikin garin ne sabur a shekara ta 238 bayan hijiran ma'aiki alayhi salatu wassalam wannan shine Ishaq ibn Ra'uya babban malami na manyan malaman su Abu Dauda su Muslim su Nisa'i su al-Imam al-Bukhari duka manyan daliban shi ne kuma sun yi ilimi a wayan shi rahimahullahu ta'ala nan zan takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah ya mana gafara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh